TexasSongs.com.
Soyayya zuciya na bore,
murmushi ka yi min yayi dashin su kauna, mun ga man soyayya zuciya na bore.
So my heart.